zakin wagani da zaki danya
Allah.
Again, yeah.